بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba a yau 3 ga watan Ramadan, Hijira 1445, wanda ya zo daidai da 13 ga watan 3 miladiya 2024. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, a jiya mun tsaya kan aya ta 55 cikin Suratul Ahzab. Insha Allah ta'ala, a yanzu za mu tashi kan aya ta 56. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Na'am. Allah madaukakin sarki ce, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan-nabi. Hakika Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wadanda kuka yi imani, sallu 'alaihi, ku yi masa salati, wa sallimu, ku yi masa sallama, tasliman yin sallama. A wannan aya za mu ga ta biyo bayan ayoyin da suke magana a kan matekun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma ladabi na zamantakewa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na yadda aka hana duk wani abin da zai cutar da shi. Har ma Allah madaukakin sarki yake ce mana, ma kana lakum an tu'zu rasulullah, baya halatta ku cutar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sai wannan aya ta biyo baya dan ta nuna mana cewa ba wai iya rashin cutarwar ake bukata gare ku ba, a'a, bayan an hana ku cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to kuma an wajabta muku girmama shi da ɗaukaka shi da bashi daraja. Daga cikin abubuwa masu girma wanda suke masu daraja, akwai yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama salati. Sai Allah ya buɗe ayar da shimfiɗa. Shimfiɗar shi ne Allah yana yi kuma mala'iku na yi. Inna Allah, haƙiƙa Allah, wa mala'ikatahu, da mala'ikunsa, wanda mun san cewa babu kamanceceniya tsakanin Allah da bawa, babu ma maganar a gwada a ce bari a yi muƙarana a ga waye fi, babu wannan tsakanin Allah da bawa. To Allah madaukakin sarki yana yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan mala'iku waɗanda suke bayi ne da Allah ya halicce su, suna da kusanci ga Allah, kuma ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya sa su, kuma ba sa kin yin wani abin da Allah ya ce su yi, suna bin duk wani umarni da Allah ya bayar. To su ma waɗannan mala'iku suna yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga kenan an je makurasi. Allah ya ce, to ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, kuma sallu alaihi, ku yi mai salati, wa sallimu, ku yi mai sallama, ma'ana ku yi mai fatan aminci, tasliman, aka karfafa cewa ku yi mai sallama mai sunan sallama. Yawancin malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan aya sukan kawo hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi bayanin wannan aya. Idan mun koma a cikin Sahihul Bukhari da yazo tafsirin wannan aya, ya ka mana hadisi daga Ka'ab ibn Ujra, yace qila ya rasulullah, sahabbai sun ce, ya manzon Allah, amma assalamu alayka faqad arafna, sallama da Allah yace mai maka, wannan mun riga mun san yadda ake. domin suna cewa assalamu ala annabi wa ala alihi, assalamu ala annabi, assalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da haka mun san yadda zamu maka sallama, fa kaifa sala, to ya zamu maka salati, inda ayar ta faɗa abubuwa guda biyu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala, sai manzo Allah ce kulo ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sai manzo Allah ya koya musu wannan salati. Wannan salati shi ake kira as-salatu al-Ibrahimiyya, saboda annabi, ambaton annabi Ibrahim ya zo a ciki, kuma shi ne salatin da manzon Allah ya koyar. Duk da sahabbai da dama sun rawaito shi, sahabbai sama da guda goma sun rawaito shi, ya zo da lafazai daban-daban, wanda malamai suke cewa duk lafazin da ka ɗauka yayi kai yayi. Kun ga yanzu wanda muka karanta, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim. Kun ga ba a ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ba. Sai ga kamar sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim, ba ce kama barakta ala Ibrahim ba, innaka hamidun majid. Wannan riwaya haka tazo. Idan ne muka sake komawa cikin musnad da Imam Ahmad, zamu ga hadisi har wa yau daga Ka'ab ibn Ujra, yana cewa Ibn Abi Layla yana cewa bana maka kyauta ba, bana baka wata kyauta ba, kamar ya ce eh ba ni. Sai ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wajen mu sahabbai, sai muka ce ya Rasulullah qad alimna aw aramna kayfa assalamu alayk, mun san ya zamu maka sallama, fa kayfa assala, ya zamu maka salati. Sai manzon Allah ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ma'ana nafsin irin wannan riwaya wanda muka kawo daga Imam al-Bukhari. Haka nan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri, shi ma dai irin wannan ne, sahabbai sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamu maka salati, mun san yadda zamu maka sallama. Sai manzo Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim. Haka yazo a wannan riwaya din, a wata riwaya kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya musu irin wannan. A wata riwaya daga Imam Ahmad daga hadisin Abu Humayd As-Sa'idi, sun tambaye manzon Allah ya zamu maka salati, sai manzon Allah ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya musu. A wani riwaya wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi ibn Zaid al-Ansari, yana cewa ya ji Abu Mas'ud al-Ansari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, muna zauna a majalisin Sa'd ibn Ubada. Sai Bashir ibn Sa'd ya ce ya Rasulullah, Allah ya umarce mu mu maka salati, to yaya za mu maka salati? Sai manzon Allah ya yi shiru, bai ruwaya ce har sai da muka yi burin, ina ma bai tambaye shi ba, don muna ganin kamar akwai matsala. Sannan manzon Allah ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kun ga nan ya zo da ƙarin fil alamin. To haka hadisan suka zo da ruwayoyi daban-daban a Ibn al-Qayyim cikin littafin Sajalaul Afham, duk ya ambaci waɗannan ruwayoyi, yayi bayanin takharijinsu da malaman da suka fitar da su. Abinda ne muke so mu kai gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da yadda za a yi masa salati. Domin me? Saboda Allah ya bada umarni, sahabbai suka tambaya. Wannan aya da muke gani tana da girma, tana da faɗi, domin tana magana ne kan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma abu ne da ya kunshi abubuwa da yawa. Da haka sai dai mai a takaici ba za mu iya faɗar da abin da ya kamata mu faɗa ba. Wannan littafin da yake kusa da ni gashi za mu gan shi babba da yana da girma. Duk gaba dai akan salati aka yi shi. Jala'ul afam fi fadli salati wa salami ala Muhammadin khairul anam na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Kuma ba shi kadai ba, banda shi akwai malamai da yawa da suka yi rubutu dangane da abin da ya shafi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Misali akwai littafin al-arba'una hadisan fi fadli salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam na Abu al-Muhasin Yusuf ibn Abdullah al-Husaini wanda ya rayu cikin karni na 10. Akwai littafin Anwarul Basair fi salati ala afdali al-qaba'il wal 'asha'ir na wani malami Ahmad ibn Muhammad ad-Dimyati al-Bukhari shi ma ya rayu cikin karni na 14 kenan 1309 a lokacin yana rayu cikin karni na 13 kenan. Akwai littafin Tuhfatul Muhibbin fi salati wa salami ala sayyidil mursalin na Muhammad ibn Muhammad ad-Dimyati. Akwai littafin Tanbihul Anam fi bayani uluwi maqami nabiyyina alayhi afdalus salati wa azkas salam na Abdul Jalil ibn Muhammad ibn Ahmad al-Muradi. Akwai littafin Al-Khairul Kaseer fi salati wa taslimi ala al-Bashir al-Nadhir na Zainuddin Sha'ban ibn Muhammad ibn Dawud ibn Ali al-Qurashi al-Shafi'i. Akwai littafin Dalailul Khairat wa Shawariq al-Anwar fi dhikr as-salati 'ala an-nabiy al-muqtar wanda litabi ne shahararre wanda ana karanta shi a wannan kasa Dalailul Khairat litabi ne da aka rubuta shi kunci salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai dai akwai wasu kalmomi da wasu wurare da malamai sun yi tambihi akai saboda an samu kuskure na bin shi ne litabin da ya fada a ciki. Har wasu malamai ma suna sanya litabin cikin rubutun da bai kamata ya zama kowa da kowa yana dauka yana karantawa ba dan ba kowa zai iya gane abin da yake daidai da wanda ba daidai ba. Mun ambace shi ne dan mu san shi ma yana cikin jerin tafan da aka rubuta dangane da abin da ya shafi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai littafin As-Salatu 'ala An-Nabi na babban malami Al-Qadi Iyad, Al-Qadi Iyad bin Muhammad bin Musa bin Iyad Al-Yahsubi wanda ya rayu cikin karni na 6 ya rasu shekara ta 544. Akwai littafin As-Salatu wal Bishr fi salati ala khairil bashar na Majduddin Muhammad bin Yaqut Fayruz Abadi wanda ya rayu cikin karni na 9 ya rasu shekara ta 817. Akwai littafin As-Salatu 'ala An-Nabi na Abi Bakar Ahmad ibn Umar ibn Abi Asim wanda ya rayu cikin karni na 3 yanzu sama da shekara 1000 da wani abu da barin shi duniya. Akwai kuma banda shi akwai littafin Fadlu Salati 'ala An-Nabi na Isma'il ibn Ishaq al-Jahdami al-Qadi al-Maliki littafi ne dan karami risala ce ya karama wanda Sheikh Muhammad Nasir Dini al-Albani ya yi tahqiqinta ya yi tasrijin hadisan ciki. Banda waɗannan akwai littattafai akwai littafin Sakawi al-Qawl al-Badi fi salati ala al-Habib al-Shafi shi ma mujalladi ɗaya ne na Imam Sakawi wanda ya rusuke kara 902. Duk waɗannan littattafai an yi su ne akan abin da ya shafi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kun ga kenan ashe mas'alar salati ba mas'ala bace da za a yi ta a zama ɗaya ko zama biyu saboda girman abin da ta kunsa tunda kan takhrijan lafazan hadisan kamar yadda muka yi ishara ko tafsirin Ibn Kathir ka dauka zaka karkashin wannan aya da muka karanta ya kawo waɗannan hadisi dan ya nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar za a yi masa salati. Abinda zamu ji da shi na gaba shine ma'anar salati din. Zamu ga anan aya an ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah da mala'iku suna yi wa Annabi salati. To abin tambaya menene salatin Allah? Menene kuma salatin mala'iku? Sannan menene kuma salati na mutane? Domin anan zamu ga guda uku ne inna Allaha wa mala'ikatahu. Allah da mala'iku yusalluna 'alan nabi. Sannan kuma sai mu mumine da aka umarce mu ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi. Sai suka ce to me ake nufi da as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Akwai maganganun malamai wasu ce abinda ake nufi salatin Allah ga Annabi shine yi masa rahma. Shine rahmar Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan magana tana da rauni. Domin Allah ya bambanta tsakanin lafazin salati da na rahma a guri daya. Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ce me ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Kaga ya nuna salawat daban, rahma daban. Da haka ba da za a ce salati kuma shine rahma. Da sauran fuskoki da Ibn al-Qayyim ya kawo wanda zai nuna wannan magana tana da rauni. Ko suka ce salatin Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma'ana yayi gafara. Wannan magana ma tana da rauni. Yawanci maganar da malamai suka fi jarwa ita ce maganar Abul Aliya, cewa salatin Allah ga Annabi shine yabon da Allah zai wa Annabi. Ma'ana Allah ya ambaci Annabi a cikin mala'ul a'la, a can cikin jama'a mabi alkhairi, ma'ana can cikin sama Allah ya yabi Annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan yabon shine salatin Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na mala'iku kuma shine nema masa gafara. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Sai zaman mala'iku suna nema wa Annabi sallallahu alaihi wasallama gafara. Mu kuma salatin mu ga Annabi shine wannan manzo Allah ya koyar da mu. Mu ce Allahumma salli 'ala Muhammad. Ya Allah kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Labadin Allahumma da yake cikin salati din. Suka ce asalin Allahumma shine ya Allah. Shine asalin Allahumma. Ke sa fasara muke cewa ya Allah. Kuka ce ya Ubangiji shine ma'ana Allahumma. To amma suka ce abinda ya faru shine wannan mimun din da yazo na karshe, tunda ya Allah mun duba sunan Allah zamu ga babu wani mimun a karshe. In ka ce Allahumma kaga mimun da ya karshe, in ka ce Allah babu mimun din. Sai suka ce to wannan mimun din ina aka same ta? Sai suka ce an goge waccan ya din, me kuma a ce ya Allah? Sai aka goge ya din, sai aka ce Allahumma. Allahumma dai da yake da ya Allah. Da haka wancan mimun din yana matsayin wannan ya din da aka goge, sai zama kamar ka ce ya Allah. Suka ce shi yasa ma ba a hada su a larabci, ba a kawo mimun din kuma a kawo ya din, a ce yallahumma. Suka ce ba a fadar haka. Yadda wani mawaki yana cewa inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma. Suka ce to wannan dai kadan ne, amma a kaida ba a yi. Wasu malamai suka ce shine ma'ana Allahumma. Wasu kuma suna ganin ba haka lamarin yake ba, ita mimun din tana an kawo ta ne don ta wakilci wata jumla da aka goge. Sai zan ma'anar maganar ya Allahu ummana bi khairi shine ma'ana Allahumma. Ya Allahu ummana bi khairi, amma wannan magana tana da rauni, domin wani sa'in zaka ji an ce Allahumma din, amma abin da zai biyo baya kuma ba addu'a bane, wani lafazi ko sunan Allah ko wani abu makamancin haka. Dan haka dai Allahumma abinda ake nufi ya Allah, ya Allah salli ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, kai salati ga Muhammad. Salatin Allah ga Muhammad kamar yadda muka ambata shine yiwa ambatan Allah madaukakin sarki da zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama fil mala'il a'la. Wannan shine salatin Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim yayi maganganu akan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin salati ana cewa Allahumma salli ala Muhammadin. To sai magana akan me ma'anar Muhammad, me ma'anar Ahmad, domin duk sunaye ne manzon Allah. Me ma'anar Al-Mahi? Sai ya kawo waɗannan sunaye. Manzon Allah ya ce ina da khamsatu asma, ni ne Muhammad, ni ne Ahmad, ni ne Al-Mahi, ni ne Al-Hashir, ni ne Al-Aqib. To sai ya magana cewa tsakanin Ahmad da Muhammad wanne ya fi? Nan ma ya ta kawo maganganun malamai, duk wanda ya koma littafin zai gani. Sannan kuma ya kawo fifikon cewa kiran manzon Allah da Muhammad ya fi a kan a ce mai Ahmad, amma kowanne kuma suna ne da ya kunshi godiya da godewa Allah maɗaukakin sarki, da kuma yabo da yake samu daga al'umma, yabo daga halittu gaba ɗaya. To idan mu ce Allahumma salli ala Muhammad, za mu ga a duk lafazin da manzo Allah ya koyar na salatul ibrahimiyya, babu inda ya zo da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ba inda ya zo da lafazin sayyidina. Babu ko shakka manzon Allah sayyidi ne, manzon Allah shugaba ne. In ka ce sayyidina Muhammad ba kai nake ba, ma'ana a magana ka ce sayyidina Muhammad, manzon Allah ya cancanta. Nan manzon Allah yana ce ana sayyidu waladi Adam, ni ne shugaban ƴaƴan Adam gaba ɗaya. To amma lafazin da manzon Allah ya koyo bai amfani da lafazin ba, bai amfani da sayyidina ba. Sai malamin ka ce to abin da yake kai ma in ka zo yi, in dai wannan salatin za ka yi, to kada ka ce sayyidina din, tunda manzon Allah bai koyar da shi ba. Domin lafazin zikiri ana kiyaye yadda manzon Allah ya faɗa. In ka duba hadisin Bara ya gwada haka, hadisin Bara bin Azib, da manzon Allah ya koya masa addu'ar kwanciya bacci. Allahumma inni arsaltu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghabatan wa rahmatan minka لا منجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت wanda Allah ya koya mai wa bi nabiyyika alladhi arsalta da yazo zai maimaita addu'ar da yake wa bi rasulika alladhi arsalta sai manzo Allah ya ce la wa bi nabiyyika alladhi arsalta kunga manzo Allah ya canza lafazin shi sahabin ya canza lafazin annabi sai ya amfani da lafazin ar-rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara masa cewa a yadda na faɗa maka din nan da annabi din haka zaka faɗa suka ce wannan ne yoro cewa lafuzza na zikiri ba a canza su yadda manzo Allah ya faɗa haka zaka faɗa dan haka shi kuma salati zikiri ne fiyen zikiri ne dan haka in ka zo kai ma salati abinda zaka ce yadda yazo Allahumma salli ala Muhammadin din nan kai ma haka zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin amma azance kamar yanzu yadda muke magana kana bada bayani kace sayyidina rasulullah to yayi ne ni dan manzon Allah sayyide ko ba laifi dan an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da as-sayyid Allahumma salli ala Muhammad sai kace wa ala ali Muhammad da kuma iyalan annabi Muhammad to anan an tar malamai sun yi tattauna su waye ali Muhammad da aka diskashi cikin salati kace Allah sai salati ga Muhammad sai kace wa ala ali Muhammad to suwaye ali Muhammad din wadanda suka shiga cikin wannan to nan ma akwai sabanin malamai wasu suka ce ali Muhammad sune wanda ya haramta su ci sadaka kusan manzon Allah baya cin sadaka amma yana karbar kyauta amma ni da kai mu cinye sadaka mu ba bane amma ali bai rasulullahi baya halatta ci sadaka dan da annabi yana cin sadaka kowa zai ba wa annabi to sai wannan ile zama wata fuska ce da kafiri za su yi sokar annabi ci dama zuwa idan ya tara abin duniya to sai ya zama manzo Allah baya halatta ya ci sadaka amma an bashi kyauta yana karba domin akwai banbanci tsakanin kyauta da sadaka to suka ce to ali Muhammad din da ake nufi a cikin wannan salati sune wanda ya haramta su ci sadaka to suwa ya haramta su sadaka din to suka ce Banu Hashim da Banu Muttalib wannan shine mazhabin Imam Shafi'i da Imam Ahmad Banu Hashim da Banu Muttalib mana ayyan hashim suka ce muhammad bin abdullah bin abd manaf sai ka ce me bin hashim to wannan hashim din duk ƴaƴan da suka gangaro da tsutsan shi sune ya haramta sadaka da banin muttali wani suka ce a banu hashim kurin ake nufi su kadai wannan mazhabin abi hanifa wani suka ce banu hashim da waɗanda suke saman su a nasaba da kan hashim abin da yayi sama har zuwa kan ghalib sai da banin muttali sun shiga ciki Banu Umayya sai shiga ciki, Banu Nawfal sai shiga ciki, har zuwa ƙarshe suka ce duk waɗannan suna cikin wanda ya haramta su ci sadaka. To amma dai abinda malamin tafsirin jayarwa cewa waɗanda suke haramta a gare su ci sadaka su ne Banu Hashim da Banu Muttalib. To waɗannan su ne alun nabi, da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kace su ake nabi da ali Muhammad. Wasu malamai suka ce ali Muhammad a cikin hadisi ba kowaye bane ba suwaye bane illa zuriyar manzon Allah da matan shi ko zuriyar manzon Allah ma'ana ƴaƴan shi da kuma matan shi sune ali me ye dalilin mun tace gashi nan a wata riwaya ce akai Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi suka ce wannan riwaya ta fassara mana suwaye ali Muhammad da haka sune kadai ali Muhammad waɗanda duk ba su ba ko da suna cikin Bani Hashim ba su shiga ciki ba wasu suka ce a'a ali Muhammad sune mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atba'uhu ila yawmil qiyama duk wani mabiyin manzon Allah yana cikin ali Muhammad haka ibnu Abdul Bari ya hakaito daga wasu malamai kamar Jabir ibnu Abdullah da Imam al-Bayhaqi ya kawo daga gare shi amma wannan magana ce mai rauni dai zai zama haka ne to zai zama wata falala ta iyalan manzon Allah a cikin kebance sai da salati idan mun ce ali Muhammad duk wani mabiyin manzo Allah ya shiga ciki sai ya zama da mudu su duk mun yi daidai a wajen salati kenan kaga babu wata falala a ciki kenan dan haka wannan magana tana da rauni magana ta wani suka ce ali Muhammad sune duk wasu masu tsoron Allah daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in ka bi dalilai da shi anan Ibnu Qayyim ya ka dalilan kowane bangare da abinda suka dogara akai in ka bi dalilan zaka tarar cewa magana mafi inganci ali Muhammad sune wanda ya haramta su ci sadaka sune Bani Hashim da kuma zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma matan manzon Allah matan manzon Allah suna cikin ali Muhammad saboda haka ma a wata riwaya zaka ji an ce wa azwajihi da matan shi to matan manzon Allah suna cikin ali Muhammad wannan sune waɗanda ake nufin manzon Allah wanda ake nufin Allah ya mun salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad suke zama ali Muhammad sune waɗannan banu Hashim da banin Muttalib da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma matan kun manzon Allah suke malamin suka tattauna cewa a ka'ida danka jikanka na wajen danka namiji shine naka jikanka na wajen danka na wajen yarka mace shi kuma na wancan gidan ne ma'ana yanzu ina da ɗa namiji idan yayi aure sai ya haifi ɗa to dan shi jikana ne kai tsaye yana cikin waɗanda za su iya gado na tunda dan ɗana ne idan aka wani lissafi ya juya yanzu babu ɗan sai shi wannan ɗan ɗa zai iya yin gado amma dan mace ƴata mace idan ta haifi ɗa to shi kuma jikan wancan gidan ne inda mijinta yake jikana ne amma karfin shi bai kai jikan ɗana ba banuna banu abana'ina wa banatuna abana'uhunna banu rijalil aba'idi kamar da wani mawaki ke faɗa suka ce to anan sai mu tambaya ƴaƴan nana Fatima za su shiga cikin alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ba za su shiga ba tunda ita nana Fatima mace ce ta kuma haifi Hassan da Husaini sauran ƴaƴa da ta haifa to suna cikin alin da ko ba sa ciki malamai suka ce suna ciki saboda shi manzon Allah daban ne duk wanda ya raƙe shi dole ya daraja dan haka ko da ƴa ce na Fatima ta haife su to daidai suke da ƴaƴan da ƴaƴa suka haifa dan haka su ma sun samu wannan daraja suna cikin alu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to akwai wata matsala a cikin salati mai girma da malamai suka tattauna ta tattaunawa mai faɗi shine a wajen salati din zamu ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai mu ce kama sallaita ala Ibrahim ko kuma kama sallaita ala ali Ibrahim ma'ana Allah kai salati ga Muhammad da iyalan gidan Muhammad kamar yadda kai salati ga Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim to sai suka ce a ka'ida kuma ta larabci ana akwai kamanceceniya abinda ake kira at-tashbih tashbihi shine kamanta wani abu da wani abu to a ka'idar larabci shi abinda aka kamanta da shi ya fi wanda aka kamanta din karfi bari in yi misali yadda za ku gane idan na ce malam abba kamar zaki yake wajen karfi da malam abba da zaki wa ya fi karfi zaki to ka'idar kenan shi malam abba shine al-mushabba zaki shine al-mushabbahu bihi to a ka'idar larabci a ka'ida ta balaga shi abinda zaka kawo wanda zaka kamanta wani din da shi sai ya zama yafi to nan kace Allah kai salati ga annabi da iyalan gidan annabi sai kace kamar yadda kai salati ga Ibrahim in akan waccan ka'ida ce da muka bi kamar ana na annabi Ibrahim yafi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane yadda matsalar take ku sai malamai suka ce to ya za a yi a warware wannan matsala ta tashbihi ta yaya za a ce maimakon a ce kamata yi a ka'idar zancen kamata a ce Allah kai wa annabi Ibrahim salati kamar yadda kai wa annabi Muhammad shine zai zama daidai a yadda muka san sura abu to amma nan sai aka ce Allah kai wa annabi salati kamar yadda kai wa annabi Ibrahim sai zama a zahiri kamar annabi Ibrahim ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama to sai malamai suka shiga bayani wasu suka ce manzon Allah ya koyar da wannan salati gabanin ya san cewa shine sayyidu waladi adam da haka gabanin ya san shine sayyidu waladi adam ya koyar da wannan amma wannan magana ce mai rauni har Ibn al-Qayyim yana cewa da mai fadin ta ma yayi shuhu da yafi ta yaya zaka ce manzon Allah bai san wannan ba har ya koyar da wannan salati bai sani ba sai suka ce a'a anan kullun neman roƙon da aka ce ayi da neman shari'a ne an yi wannan ne saboda ana roƙa manzo Allah shi ma ya zama khalil kamar da annabi Ibrahim ya zama khalil to amma wannan shi ma magana ce mai rauni tana da rauni domin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ga mana cewa shi ma khalilur rahman ne tunti tun gabanin ma mai matsa salati ko wani abu makamancin haka wanda suka ce a ai wannan kamancece ne tana komawa zuwa ga mai yin salati na lada fi ma yahsulu lahu min thawabi salat na ladan da zai samu na salati sai yake nema Ubangiji ya bashi lada shi mai yin salatin kamar irin salatin da Allah ya yi wa annabi Ibrahim ma'ana shi mai yin salatin yana cewa Allah ka bani ladan wannan salatin irin ladan da zai zama kwatankwacin irin salatin da kai annabi Ibrahim wannan ma magana ce mai rauni domin ai anan mi salati ta Allahu salli ala Muhammad ba ta ya Allah ka bani ladan salati ba da ka magana ce mai rauni haka malamin da nika kama gangalo madi kyar magana da aka kawo ita ce cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin azu Ibrahim domin in ka biyo san sala in ka biyo danganan annabi na sabar annabi tana cikewa zuwa ga Isma'il Isma'il kuma da ne gawa annabi Ibrahim shi manzo Allah ma yana cikin azu Ibrahim don ka ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah ki salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kamar yadda ke salati akan iyalan gidan annabi Ibrahim mana iyalan gidan annabi Ibrahim wanda ba manzon Allah a ciki to in ka dauke su akwai wanda annaba ne akwai wanda ba annabawa ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salatin da aka waɗannan annabawa da suke cikin iyalan gidan annabi Ibrahim to gaba ɗaya Allah ya tattare irin wannan salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzon annabi Ibrahim shine abul anbiya asali annabawa iyayen annabawa guda biyu ne annabi no daga zuriyar shi kamar yadda Allah ya fara aka samu annabta daga nan sai annabi Ibrahim mafi yawancin annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim zuriyar annabi Ibrahim to in ka ce Allah kai salati ga manzon Allah kamar yadda kai wa iyalan gidan annabi Ibrahim to sai ka duba iyalan gidan annabi Ibrahim annabawa no ko annabi Yusuf mai Allah ya ce al-Karim ibn al-Karim mai manzo Allah ya ce al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim annabi Yusuf manzo Allah ya ce mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma mana Yusuf ibn Yaqub ibn wa ibn Ishaq Ishaq ibn wa ibn Ibrahim kaga annabi Yusuf annabi baban shi Yaqub annabi kakan shi annabi shi ma dai kakan nashi annabi kun ga kenan annabi Yusuf sai zama da shi da takanninsa da wai da annabawa ne kuma dukkan waɗannan zuriya annabi Ibrahim ne to in ka ce Allah kai salati ga manzon Allah kamar salatin da kai iyalan gidan annabi Ibrahim ma'ana an ka dauki iyalan gidan annabi Ibrahim da dukkanin annabawan da suke ciki to Allah kai salati kamar yadda kai musu Allah kai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai kaga salatin da zai samu ya mu wanda aka yi annabi Ibrahim to suka ce wannan wajahi ya fi kowanne kyau dangane da abin da ya shafi wannan to bayan wannan kuma sai wuraren da ake manzon Allah salati wuraren da ake manzon Allah salati suna da yawa wasu hadisan sun inganta wasu kuma kurin bayani ne na malamai suka ambata anan Ibn Qayyim ya ambato wurare 41 inda ake manzon Allah salati akwai wuraren da wajibi ne misali guri na ɗaya na wanda yake wajibi ne a yi manzon Allah salati shine a cikin sallah yanda aka zo tahiyya musamman ta hiyar karshe wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i da wasu malamai da yawa sun safa masa suna ganin a'a salati a tahiyya mustahabbi ne ba wajibi ba amma Imam Shafi'i da shi da wasu daga cikin malaman dan ba shi kadai bane suna ganin a'a salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar karshe wajibi ne bal ma a tahiyyar farko akwai masu wajabtawa shi kansa wajabtawa dan an nakalto daga Imam Shafi'i cewa hatta a tahiyyar farko idan kai zaka yi wa Annabi salati to amma su malamai na ganin a tahiyya farko mustahabbi ne amma a tahiyya ta karshe wanda daga ita sai sallama wajibi ne kai manzon Allah salati wannan salati zaka yi shine wannan wanda manzon Allah ya koyar daga cikin wuraren da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati akwai yayin kiran sallah idan an gama kiran sallah manzon Allah ya ce idza sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqul in kun je mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa in yace Allahu akbar Allahu akbar sai ma yace Allahu akbar Allahu akbar in yace ashhadu an la ilaha illallah sai ma kace ashhadu an la ilaha illallah har ya gama in yace hayya ala salat kace la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah idan ya gama sai manzo Allah ce summa sallu alayya bi mun salati kun ga nan manzo Allah ya fadi ai mai salati bayan kiran sallah eh ma'ana sai to manzo Allah salati sai ka nema masa wasila da fadila amma yadda yazo a hadisi to wannan guri na biyu kenan daga cikin guraren da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati akwai yayin da aka ambace shi in aka ambaci sunan shi har hadisi yazo cewa Allah ya kirma zahancin wanda za a ambace ka bai maka salati ba jada malamai sun yi sabani shin wajen cinyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a duk lokacin da aka ambace shi ne koko a'a akwai wani adadi da yake ka sauke wajibi yawanci malamai na cewa wajabcin yi wa manzo Allah salati sau ɗaya ne a rayuwa ma'ana an kai salati sau ɗaya kafin ka wajabci
to amma mustahabbi ne duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama to mutum yayi masa salati mustahabbi duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama mutum yayi masa salati bal ma yana cikin marwata wanda za a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai mai salati ba musamman a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin wuraren da ake wa manzon Allah salati shine ma'ana yayin da za a shigo masallaci akwai addu'a da ake Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ftah li abwaba rahmatik kuma shi ma guri ne da akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wuraren da ake manzon Allah salati musamman an kwadaitar daren juma'a da kuma ranar juma'a daren juma'a shine alhamis da daddare shine daren juma'a to wannan daren ana so mu yi wajen manzon Allah salati da kuma ranar juma'a shi lokaci ne da manzon Allah ya kwadaitar mu yawaita mai salati daga cikin wuraren da ake manzon Allah salati akwai lokacin da aka je ziyara gare shi lokacin da mutum yake zai ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ake yi ana cewa as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah kaga salati ne da sallama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka ne aka yi ta ambato wurare kamar in zaka yi addu'a ka gabatar da salati in zaka rufe addu'a ka rufe da salati wurare ne daban-daban da aka yi ta ambatowa amma wuraren da aka kawo inda ya zama na wajibi kamar sallah to dole ne ka yi manzon Allah salati kuma salatul ibrahimiyya to ana akwai wata qadiyya da wasu wala Allah rashin ganewa ne wasu kuma kila sun gane misali ana tarjima kan salatul fatih sai wani ya ce kuna nuna cewa kenan ba wani salati da za a yi wa annabi sai salatul ibrahimiyya to amsar kala biyu ce idan a babin ibada duk inda manzon Allah ya ce me mai salati to ba salatin da za ka yi ya zama karɓaɓɓe sai salatul ibrahimiyya don manzon Allah shi ya sani kuma shi ya koyar kamar yanzu a sallah manzon Allah ya ce waye a yi salati in an yi tahiyya to wannan ba wani salati da za ka yi sai wanda manzon Allah ya koyar don shi ya sani duk wani wanda za ka yi manzon Allah bai san shi ba da aka balanta na ma magana shi ta zo haka nan a sallar jana'iza kun ga yana kullun da ake yin salati ai sallar jana'iza raka'a farko kabbara farko a karanta fatiha ta biyu ne ai salati ga annabi to nan ba za ka yi wani salati ba sai salatul ibrahimiyya amma idan a magana ne kamar yadda da nake bayanin nan ai inna ce manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi dan na ce sallallahu alaihi wasallam dan na faɗa da Hausa ba laifi na faɗa da Yarbanci na faɗa da Turanci ba laifi dan me nan ba cikin babin ibada ko yayin da zan bude magana ce wassalatu wassalamu ala rasulina muhammad din ba laifi dan nan ba cikin babin ibada bane inda shari'a ta nassanta cewa anan ayyo manzo Allah salati to wancan salatin da manzo Allah ya koya za ku fada to in haka ne meye ne fa salatul fatih tunda za a yi wa manzo Allah salati da wani labari ko da ba na ibrahimiyya ba sai mu ce mu babban matsala ta gurin mu hanyar da ta zo shine babban matsala in ka yi karatu ta karanta hanyar da ta zo to ba yadda za a yi karki wannan salati kana yi domin abin da ya zo a cikin jawahirul ma'ani cewa muhammadin bakari zama yana roƙon Allah ya bashi salatin da yafi kowanne salati muhammadin bakari din ba annabi bane ɗaya ne daga cikin al'umman manzon Allah ma'ana wanda ya zo cikin wannan al'umma kuma ma an haife shi bayan wuciya manzon Allah da shekaru ɗaruruwa to da ya zo yana roƙon Allah ya bashi salatin da yafi kowanne salati ita kanta wannan addu'a ma kuskure ce ta'addi ne dan akwai at-ta'addi fi du'a da Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya sai innahu la yuhibbul mu'tadi akwai wuce gona da iri addu'a daga cikin wuce gona da iri addu'a ka roki abin da baka da haƙƙi a gurin Allah yanzu muke ce ya Allah ka mai da ni annabi ya Allah ka mai da wannan ta'addi ne baka da wannan haƙƙi to a cikin mu nan ba wanda yake da haƙƙin da zai ce Allah ya bashi abin da yafi na annabi in yayi wannan yayi ta'addi to yana ta wannan addu'a yana roƙon Allah ya bai salatin da yafi dukkan salatin da aka yi wa annabi wai sai mala'ika ya zo masa da wannan salatul fatih a takarda ta haske to kaga anan ka yadda har za a sa wani salati a takarda ta haske kuma mala'ika kuma shi wannan ba annabi bane to a matsayin me za ka karba daga gare shi kaga ba magana ka karba saboda abinda yake sananne bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani wahayi da zai ci gaba da sauka yana daga cikin abinda sayyidina abubakar da sayyidina umar suka je gidan ummu hani suna kuka bayan wafatin manzon Allah tace kukan me kuke tace kuka dan wahayi yayi tunda manzon Allah ya ba duniya ba wahayi inda ku ana yin wahayi to da sabbi suka bi cancanta ai musu wahayin wani abu bayan manzon Allah suka zo suna magana shugabanci khalifanci kun ga dalilai suka kawo har suka gamsar da junansu abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya kaga ma'ana kowa yana da dalilin shi inda ana wahayi to sai ai wa wani wahayi cikin sa ce kai wani ne mai gaskiya wani mara gaskiya to ba a yin wahayi da wani abu da sunan ibada abinda manzon Allah ya tabbatar mana ya rawu bayan shi shine abinda ake kira al-mubashirat bushara manzo Allah yake cewa mafarki na mu'mini da zai yi ko ai masa sai ne daga cikin wani yanki na annabta ma'ana yanzu tunda ba annabi da za a yi mai wahi to Allah zai ke nuna mu'mini wani abin alkhairi a mafarki misali tana iya mafarki mahaifinka ya rasu sai ka kwanta bacci sai kai mafarki da zan sha aljanna kaga wannan bushara ce shigar shi aljanna bayan ya mutu ba da za a yi ka sani sai da wahi to yanzu ba wahi to Allah ya ga dama zai iya ma wannan mubashirat idan mu'mini na ƙwarai yayi mafarki mai kyau da bai saba shari'a ba to bishara ce amma shi ma ba inda aka ce zai mafarki zo da wata ibada malamai na cewa duk wanda zai zo a mafarki ya ce ya ga annabi ko ya ga Allah ya zo masa da wata ibada to ba za a karɓi wannan abun ba in dai ya saba abin da manzo Allah ya bari amma in ya karɓa abin da manzo Allah ya zo da shi sai a karɓa mutum ya kwanta ya yi mafarki sai ya tashi ce ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta da shi kan kiyamul layli sai mutum ya ce to ka rike wannan magana tunda dama abu ne da manzo Allah ya zo da shi bai saba abin da ya zo da shi ba amma manzo Allah ba zai zo a mafarki ba ya koyar da wani abin da ya saba wa abin da ya zo da shi ko ya zo da ƙari akan abin da ya zo da shi ya ba mana sallah guda biyar ita ce wajibi dare da yi ne to ba yadda za a mafarki ko ya zo ya tsara wata sallah ya ce ga wajibcin wata sallah ba zai yi ba tunda addini ya riga ya cika sai dai mai sai dai karfafa abin da ya bari to kaga wannan idan ya zama na mafarki to ina kuma ga wanda zai ce wahin abu aka yi mai gaske to yadda da wannan a matsayin ka na musulmi kai imani ga wani mutum har an bashi wani salati da ya fi salatan da annabi ya zo da shi kuma wannan mutumin wahayi ma aka zo mai da shi a takarda haske ko ce irin takarda ce ta haske wallahu a'lam inda dai ni mutum ne shi ma mutum ne da mala'iku ne ko aljanu sai a ce kida suna takarda haske da mu ba nan dai mu gani ba to amma mu a mutane mu san takarda haske ba to kuma kai yadda da wannan abu to akwai matsala a ciki na ɗaya kenan to kaddara mutum ya ce ni zan yi ta ban yadda da hanyar da ta zo ba amma zan yi ta a matsayin yabo ga annabi sai mu ce ka yi ta a matsayin yabo ga annabi amma kar ka yi ta a gurin da annabi ya ce ni mai salati a cikin ibada da haka kuskure ne da wani ya fito yana cewa a sallah ma in ka zo salati ba sai ka yi salati ibrahimiya ba sai ka yi ta kuskure ne manzo Allah bai koyar da ita ba bana tana uwa uba wanda ya fito ya ce ta fi salatin da manzo Allah ya yi kun ga wannan gaba ɗaya ya tafi lafi domin ta yaya abin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan manzo Allah ya ce wa ma yantiku wanda Allah ya ce wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha kuma yanzu wani yazo ya ce mana ga wani wanda ya zo wani abu ba na manzo Allah ba kuma ya fi na manzo Allah ai ba zai yi ba duk irin falsafar da mutum zai yi ya ce ai in mun kalli lafazan da suke ciki ai sun fi lafazan salatul ibrahimiyya a su ba inda zaka karanta littafai kamar yanzu wannan littafi na jalawul aqam da na faɗa da yadda aka yi salati filla filla da ma'anar shi suna yanda salatin yake karewa da shi innaka hamidun majid sai da aka tattauna me yasa yake karewa da waɗannan sunaye dan ka san kowace kalma da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai manufa kuma kalma ce da ta dace a faɗe ta a wannan waje da koda wani zai zo da wani abu zai tuna Annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai dimbin falala da dimbin fa'idoji da ake samu a cikin yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na farko ne da umarnin Allah ne ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da ka yayin da kai salati ka bi umarnin Allah kuma in ka bi umarnin Allah to abu ne da zaka samu lada abu na biyu dacewa da Allah madaukakin sarki da mala'iku domin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'iku suna manzon Allah salati to kai ma in kai sai zama kai wani aiki da ka dace da irin abin da Allah yake yi mala'iku na yi duk da cewa salatin ka da na Allah da na mala'iku ba iri ɗaya bane amma dai an samu dace a ciki kuma shine hikimar da yasa aka bude mana ayar da wannan dan a kwadaitar da mu idan zama Allah yana yi mala'iku na yi to kai waye kai kuma da ba za kai ba ashe min babu auda kai kai sannan a cikin yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito duk wanda yayi min salati daya Allah zai mai goma man sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha ashara wannan iya nan ne ya inganta wanda yayi mun goma za a yi mai dubu wanda yayi mun dubu za a yi mai kaza nan duk bai inganta ba iya nan manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da haka wanda yayi manzo Allah ɗaya Allah zai mai goma kuma dama wannan ne ya dace da abin da yake cikin alqur'ani man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawa yana da nikin ta goma tashin farko kenan yayin da Allah zai bada lada in kai wani aiki ku gane rahmar Allah da jinkan Allah duk aikin da kai Allah ya karba tashin farko ninka ma goma ake shine mafi karanci in an ga dama sai a ninka ma fiye da nan a ninka ma fiye da nan shi yasa sallolin da muke yi sallah biyar ce amma ladan sallah 50 ne in kuma Allah ya ga dama sai baka fiye da 50 din kamar yadda ya zo a hadisi don kai salati ne Allah zai ma goma sannan kuma a salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana jawo bawa ya samu kusanci ga manzo Allah ranar tashin kiyama manzo Allah yana cewa wanda suka fi kowa kusa da ni wanda suka fi kowa kusa da ni ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suke yin salati shi sa malami suka ce a malamai ba malaman da suka rabauta da yawaita wa manzo Allah salati irin malaman hadisi inda zaka je inda ake karanta hadisi to kalla akalla mun karanta hadisi goma an mai salati goma tunda ko ne za ce kada kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isa irin su imam an-nawawi suka ce in kana rubutu ka zo kan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka rubuta salati ko da mai rubutu na asalin littafin da kake kwafa bai rubuta ba kai ka rubuta suka ce kuma ka ci gaba da yi kar ka kosa domin shi ma falala ne da lada a ciki har wasu malamai ma sun hana kai wani alama da za ta nuna salati wani sa ana rubutu mutum ya zo salati sai sa salat sai kewaye cikin bracket cikin baka biyu sadun ma'ana nan sallallahu alaihi wasallam to wasu malami suka ce kar kai haka ka rubuta salatin rubuta da kake yi lada ne ko bakin ka bai fada ba alƙalamin ka ya rubuta ya annal kitaba ta kalkala domin ai rubutu kaman magana ne yanzu wanda baya magana da me za a magana da shi ta hanyar rubutu wanda ma yake magana in yin rubuta ta kan zama shaida kisa wanda zai dau alƙalami da takarda ya zauna ya dau biro isa ni wani dan wani na saki mata ta saki daya bai furta da baki ba amma ya rubuta to ta saku tunda da rubuta wanda furta da aiki ne amma da iya a zuciya bari yayi niyya amma bai furta ba to bata saku ba amma inda ya riga ya rubuta to ko da ta gani ko bata gani ba ta saku dan ganin ta bai da tasiri wajen sakin ta in ta gani ko da za ta sani ne nan ta idda in bata gani ba bai hana a ce bata saku ba dan bata gani ba saboda mai saboda kitaba din mutum ana yin tibari da shi shari'a ta yi umarni ne rubutu a wasu wurare to da haka ka rubuta sallallahu alaihi wasallama Allah zai baka lada yana daga cikin ma'ana a falala da daraja da abinda mutum zai samu ne wajen yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati shine sababi ne na samun gafara daga wajen Allah madaukakin sarki sannan wata falala ta gaba yana zama sarki da shi wanda yayi salati din yana samun tsarkaka daga wajen Allah madaukakin sarki yayin da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati haka nan yana cikin a fa'ida da falala ce wa manzo Allah salati idan kai masa yana mayar maka amma da yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ku mai da gidanku kabarurruka ku yi mun salati da sallama salatin ku yana isa gare ni duk inda kuke da haka yanzu kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan salatin da kai Allah ya aje mala'ika zai gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wani dan wani ne maka salati yanzu ce sa in ka bayyana wannan fitihu ba ruwanka da wani zai tabo umara ka ce gaishe mun da Annabi kana gidanka akan gado zaka yi ta gaishe da manzon Allah yana amsawa ba sai ka aika wani ba aika wani ai dogor hanya ce da inda mala'ika zai dauka ya kai ba za kana ba mutumin da sai ya ga iya fata an yi checking an hau jirgi an yi awa kaza an yi awa kaza mala'ika da ta faɗa nan da nan zai gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dan haka yana cikin fa'idar in kai manzon Allah yana sani wannan kuma rayuwa ce ta barzahu wanda Allah kadai ya san hakikalinta duk wanda ya riga ya mutu ya tafi rayuwar barzahu hakikalinta ba wanda ya sani sai Allah sai abinda hadisi ya zo da shi dan haka ba mutum ba zai ce to ai za ta yi mutum duhu su mai salati a lokaci guda ya mala'ikan zai kaga wannan aiki ne na Allah kuma mala'ika ba irin mu bane yanzu mala'ika ai sai yi ta duniyar nan ka gani yanzu ba rana ce kwaya ɗaya ba amma idan ita muke gani in ta mutu wata kwaya ɗaya ya mutu duk shi muke gani to cikin lamarin Allah ba wani abin da yake mai mamaki musamman abin da Allah da manzon suka ba da labari wannan haka ne ba ruwanka adadi kaza zafi ya mala'ika zai wannan ba aikin ka bane Allah ya san yadda mala'ika zai da haka yana cikin fadalan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati yana zama sababi na samun albarka da shi mai yin salati zai samu albarka cikin rayuwarsa da ayyukansa domin me yayin da yake yiwa manzon Allah salati to shi ma kamar yadda hadisi zo Allah zai masa kuma sai zaman Allah ya masa shi ma zai samu wannan albarka da salati na wannan abin da daga cikin fa'ida da falala ta yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati dalili ne da yake dawwamar da san Annabi a cikin zuciya yawaita yiwa manzon Allah salati abu ne da yake dawwamar da kaunar shi da san shi a cikin zuciya domin duk wanda yake son abu yana yawaita ambaton shi alama tana son abu shine kai yawaita ambaton shi to kuma yawaita yiwa manzon Allah salati to alama ce da ke tabbatar kana son Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka mutum sai yawaita yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai samu fa'ida nan ma Ibn al-Qayyim ya faɗi fa'idoji kusan 40 da wani abu wasu akwai dalili daga hadisi ingantacce wasu kuma bayani ne na malamai cewa wannan yana nuna salati ko ko ne yana nuna akwai falala idan an yi wa manzon Allah salati akwai falala kaza to wannan a takaice kenan dangane da abin da ya shafi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka duk wanda yake son kusanci ga manzon Allah samun lada mai yawa to yi wa manzon Allah salati kun ga in ka cire wuraren da aka kayyade kuma mutum yana iya yin mutsalafi ma'ana ba wai an ce dole sai a guri kaza ba duk lokacin da aka ambaci sunan shi kai masa duk lokacin da ka tashi zikiri in kai masa yayi duk lokacin da ka zo yin sallah a kai ya wannan gurin an wajabta kai masa to duk waɗannan wurare ne da ake wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati wannan a takaice kenan dangane da abin da ya shafi wannan aya sai san ƙarin bayani kuma sai kuma da tafan da muke ishara zuwa gare su sai samu fa'idoji masu yawa da malamai suka yi amma dai mu rike mafificin salati shine salatul ibrahimiyya salatin da manzo Allah ya koyar da bayi shine fitaccen salati da zaka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya karba abin da muke gabatarwa ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ba mu zama lafiya ka san mu mai albarka da dukkan kasance musulmi gaba daya Allah ka kama hannun shi wa gabanin mu zuwa ga abin da yake alkhairi gare mu Allah ka raba su da mashawarta munana wanda ba su ba da shawara ta gari Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka cikin iyayen mu da malaman mu da yayan mu da yan uwan mu da makusantan mu kuma Allah ka sa mu cika da imani subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك